people are listening to this very gospel this evening, and they should. They say we don't have money, but somehow we are the number one radio station in the whole world. They say we are not journalistic. I'm not a journalist. I agree with you. But we have something you don't have. Truth. That's why Radio Bafa is today number one trending in the whole world.
Kamar yadda aka ji wannan kadan ne daga cikin shirye-shiryen gidan Radio Biafra da ke yada shirin sa akan internet da kuma radio satellite ko tauraron dan adam ga kasashen duniya da nufin farfado da aqidar haramtacciyar kasar Biafra daga cikin Najeriya. Sai dai a jawabinta ga manema labarai jim kadan bayan ta gana da shugaban kasa Muhammadu Buhari a makon da ya gabata, babban director ma'aikatar yada labarai ta kasar ta ce an dakile ayyukan gidan radio wanda ta ce yana yada labaransa ne ba tare da izini ko lasisi daga gwamnatin Najeriya ba. Bayan kwana biyu kuma babban daraktan hukumar kula da kafafen sadarwa musamman gidajen radio da talabijin NBC Mr. Emeka Mba ya ce jami'an tsaro sun kama tare da kwace na'urorin da masu yada shirye-shiryen gidan radio ke amfani da shi wajen yada farfagandan nasu. Sai dai kamar yadda wani mai gabatar da shirye-shirye a gidan radio ta Biafra ya furta a lokacin wani shirin gidan radio da safiyar ranar Asabar kamar yadda na saurara, ya musanta bayanan jami'an gwamnatin Najeriya inda ya ce suna yaudaran shugaban kasa ne kawai, amma babu wanda ya kama su kuma ba a kwace na'urorin su kamar yadda aka yi ta farfaganda ba. Yana mai cewa radion su za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta domin fadakar da al'ummar kabilar Ibo game da cin zalin da ake musu a Najeriya, tare kuma da ganin cewa an farfado da kasar Biafra.
But yesterday, you know, I was very worried about the provocation of Nigerian government about Radio Biafra. So I asked myself, why are these people so perturbed that they keep on chasing shadow?
Naji ta bakin wani kwararre a harkar sadarwa a Jami'ar Bayero, Dr. Abubakar Alasan, ko jami'an tsaro ko ma'aikatar yada labarai ta kasar tana da iko da kuma fasahar ganin cewa ta dakile ayyukan gidajen radio irin na Radio Biafra. Sai ya ce
a Najeriya gwamnati ne take licensing din masu sai da kayan satellite da sauransu. Zai ya gaya musu cewa tunda wannan station din suna broadcasting aid ne to mutane, wanda ya sai da wani satellite component da yake da wannan channel din da wanda za su fita shi dama yana cikin NGC code waɗannan abu. To enforcement din ne kawai zuwa na internet ne, saboda sai ka samu shi internet host din wanda suke hosting website din su ne za ka iya cewa da shi take it down, saboda ga dalili ga dalili ga dalili in dai a Ingila suke to sai dai Najeriya su engage in lawyer a Ingila abinda suke yi, saboda ba wata ƙasa hai ta yadda tunzura mutane su yi bore su yi tawaye daga shirye-shirye, ba wata ƙasa da dokokin da suke da wannan.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko hukumar NBC za ta samu nasarar hana gidan radio na Biafra yaɗa shirye-shiryensa musamman ganin cewa ana watsa shirin ne daga ƙasashen ƙetare ba a Najeriya ba kamar yadda hukumomin Najeriya ke faɗi. Babin Yijibrin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.